أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ci gaba da karatun littafin Ihya'us Sunnah wa Ikhwadul Bid'ah littafin babban malami Sheikh Usman Ibn Fodi alayhi rahmatullah mun dakata inda malam ya dauko magana dangance da abin da ya shahi taqlidi na magabata cewa za kai taqlidi ga ra'ayin dukkan wani mujtahidi sai dai akan abin da ya sawa ma nassi na shari'a ko kuma nassi a ka'idodi na ilimi malam ya kawo akan cewa idan ka san cewa bujutuwa ga cin mutuncin mutane abu ne wanda yake da wa abu ne wanda yake da hadari yake da kuma zalibi mai girma sannan kuma dalilin da zai sa ka yi musu inkari dalili ne wanda yake da wahala ko wanda yake wahala samuwa malam yake cewa to bi halitta baka ki kai kiyayya ka nuna kiyayya ga fasiki ma'ana kenan ka nuna kiyayya ga ainihin shi ko ga shaksin shi sai dai saboda abin da yake malam yake cewa anan sai yake cewa qalibun aqwa'illahi ibn aqwa'illa tajiddin abul fadl shine muhammad ibn abdul karim as-sakandari ɗaya daga cikin malamai da suka shahara a wajen sufanci malami ne da yawa su shekara ta 709 da hijira yake fadi a cikin wannan littafi nashi fil misbah kenan shine miftahul fala wa misbahul anwar ko misbahul arwah afwan yake cewa tanbihun wa iqazu malami yake cewa tanbihun wa iqazu fadakarwa da kuma dai fadakarwa malaki yake cewa iyyaka wa mu'adata ahli la ilaha illa allah kashedin ka ga nuna kiyayya ga ma'abuta la ilaha illa allah fa inna lahum min allahi wilayata al'amma saboda su suna da wilaya ta gaba ki dai suna da jibuntan lamari mana suna da wata soyayya ga ubangiji subhanahu wataala mana sun shiga cikin kalfashin masoyan allah mana alwilayatul amma wanda take kowa yayi tarayya Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi a cikin alqur'ani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah yake kusawa masoyan Allah waliyan Allah sune wanda suka yi imani kuma suka zama mutu masu takawa sai Allah yake ta sune wanda suka yi imani sannan suka zama mutu masu takawa sai Allah yake to su wannan ba su da tsoro ko fargaba ko bakin ciki na zakar kiyama to malam yace ka shedin ka da kiyayya ga wanda suka zama mutu ma'abuta la ilaha illallah saboda suna da wata wilaya wa wilaya sun shiga cikin wilaya amma malam yace fahum awliya Allah saboda su masoyan Allah ne malam yace walau akhda'u koda sun yi kuskure au ja'u bi qurabil ardi khataya koda a ce sun zo da kwatamcin cikin ƙasa wanda yake matsayin kuskure sai malam yace amma dai aka same su la yushrikuna billahi suka aka same su ba sa shirka ga Allah malam yace to lalaqiyahum Allah bi mithliha maghfiratan da Allah ya haɗu da su da kwatamcin cikin ƙasa da gafara malam yace wa man sabatat wilayatuhu duk wanda kuma wilayar ta tabbata cewa shi masoyin Allah ne to harumat muharabatuhu to haramun ne a yake shi wa man harabahu duk wanda ya yake shi to faqad haraballaha ya yake Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa man haraballaha wanda kuma ya yake Allah faqad zakarallahu jaza'ahu fid dunya wal akhirah Allah ya hudi sakamakon wanda ya ki Allah a duniya da lahira malam yace ke cewa wa kullu man lam yutli'uka Allah ala adawatihi lillahi fala tattakhizhu aduwa duk wanda Allah bai nuna maka ba duk wanda Allah bai tsinkayar da kai ba zuwa cewa makiyi ne na Allah duk wanda Allah bai nuna maka hakan ba to malai ci to kakkarki wannan mutumin a matsayin makiyi fa aqallu ahwalika idza jahiltahu malai ci karamcin halinka in ka jahilci halin wannan mutumin shin shi masoyin Allah ne ko makiyin Allah ne mu'mini ne ko fasiki ne ko kafiri ne ko musulmi malai ke cewa to antu mil amru kawai kai ka watsar da lamarin shi in ba gane lamarin shi kuma ana kakkai hukunci hukunci na fardi akan shi in dai ka shahirci halin shi mallai yace amma fa iza tahaqqaqa mallai yace amma in ka samu yaqini ka hakikance cewa shi mukiyin Allah ne wa huwa kaunuhu mushrikan sannan kashi kasancewar shi mushriki ne mallai yace to fa tabarra'a min a lokacin nan kai huto na huto da shi mana ka kubuta da shi kai baza'a ga shi kama fa'al ibrahimul khalil alaihi salam kamar yadda ibrahim baradin Allah amincin Allah ya tabbata gare shi yayi fi haqqi abihi a cikin haƙin baban shi azara Allah yake fadi falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa shi wannan azara makiyin Allah ne lokacin nan tabarra'a minhu sai ya kubuta daga gare shi malan anan ya dauko maganganu masu yawa ne mu koko yayi magana akan mu'alati la ilaha illallah to inda za a samu dadin abun ya kayyade kaga yake cewa in dai wanda yake musulmi duk kuskuren da zai yi bi halitta baka nuna mishi adawa kawai dan mujarrad kuskure ba wanda bai kuskure annabawa ne kadai Allah ya katange ga wannan abu su kadai ne masumai amma mu'mini di yanda ya kai mu'mini di yanda imani shi cika ka sami shi yana kuskure ka sami shi yana sa'o ma Allah to wannan baya lalata kake shi ko ka kawa mushi adawa sai dai in ya bayyana gare ka cewa ko shi mushrici ne ko wani abu ne ko kuma yana bid'a da zaka kafurtar da shi to wannan ake magana amma mujarrad cewa ga yanda yake ba za ka ke shi ba ba za ka nuna mushi adawa ba ba zama za ka yake shi ba haramun ne mun gani a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadi cikin hadisi Abdullah dan Umar da yake cikin sahihaini manzo Allah yake cewa uluta wa qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah a wata riwaya manzo Allah yake cewa fa iza qaluha manzo Allah yake cewa an umarce ne in yake mutane har sai sun ce la ilaha illallah har sai sun shaida la babu abun bauta da tijin da sai Allah sai manzo Allah yake cewa a wata riwaya idan suka fade ta sai ce asamu minni dima'ahum wa abwalahum illa bihaqqin salat to an kare ne daga zubda jinanan su ko kwace musu dukiyoyi yace wannan kuma sai da haƙƙi na musulunci to kawai yanzu na maka cewa bi halitta baka ci musulmi ko ka ci mutuncin shi ko ka yake shi in dai yana matsayin musulmi shi yasa zamu gani lokacin da Hatib ibn Abi Bala'a ko Hatib wannan sahabin da ibn Abi Bala'a sahabin nan ne da yaje za a je fatahu makka sai ya je ya aika wasiqa zuwa mutanen mushrikan Quraishawa cewa ai ga manzon Allah zai zo yake su sai aka yi wa manzon Allah aka mushi wahayi aka ce kaza 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 gashi a lokacin da aka aika aka yi aka amsu takarda a hannun wannan macen lokacin da ya tabbata cewa shi ne wannan abu Umar ya zare ta kobe zai yake yake cewa ya Rasulullah kamar ne sare mai wuya sai manzon Allah ya ce mushi Umar waye ga ya maka baka mance cewa ya halici yakin Badar cewa wa ga ya maka cewa Allah subhanahu wataala ya tsinkaye wa'anda suke yakin Badar yace na gafarta ku yi duk abin da kuke so to kaga wannan abun ya kuma mushi sai ta kuma abin da yayi cin amana ce kamar yanda yanzu yanda ake cewa cin amana kasa ko to wannan shi ma cin amana kasa ce amma kaga wannan abu yasa aka daga mushi ba kuma ya bada hamzarin shi to kaga wannan hamzarin nan shine ya kare shi to shine mallan anan shi ma yake cewa bi halitta baka yaki musulmi daga wanda yake daga cikin la ilaha illallah mallan yace kai karshe ma in al'amarin mutum bai bayyana a gare ka ba to kawai ka kyale shi ka bar lamarin shi kaga wannan shine zan nuna maka cewa dole ne ayi taka tsantsan wajen hukunta afara dole ne mutane su rike kalmominsu dan da yawa ma za ka hukunta wani cewa kaza ne daga baya kuma zai bayyana gare ka ashe ba haka bane yanzu haka ana cikin wata kabiya da wani malami an ce ya shehi wani malami da wata magana an je kuma an gane abin ashe ba haka bane akan kuskure ne to kaga wannan rashin taka tsantsan kawai daga kaga abu mujarrad kaga wani makada a TikTok ko a ina ne wannan ba fushi ba ce mai daga cikin shi yasa za ka ga malamai suke tsantsani wajen itlaqin hukunci ga kawai wani fage a ce ko mutumin kirki ne ko kaza suna da tsantsani kwarai da gaske saboda kakkaje kawai ba daga baya kuma bai bayyana gare ka ba haka bane ko kaje ka bashi wani hukunci wanda yake na kaka na cutar wani a gare shi daga baya bayyana cewa ashe shi yana daga cikin mutanen coci ko ka wanke shi kuma daga baya da bayyana a gare ka cewa ga yanda yake kisa ka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadi ma sahabbai yake cewa da yawa daga cikin ku za su zo suna kusuma kusu biyu amma za a samu ɗaya ya hide iya magana ɗaya daga ya zo ya magana sai in gane kai wanda ya hi gaskiya manzo Allah kace to ku sani wanda na bashi haƙƙin dan uwan shi yace kuma ya san ƙarya yake to kaga wanda yana maka cewa eh wani lokaci mutum zai yi hukunci shi da zahiri shi amma daga baya kuma ya bayyana cewa ba haka ne kenan kawai dan mutum ya yi taka tsantsan cikin abin da zai hodi ko cikin hukuncin da zai yi ma mutane wannan kuma ana magana kamar akan itlaq kamar akan hukunci ga afrad ana magana akan hukunci ga afrad ba wai akan abin da ya shahi nasiha ba ga mu ga musulmai cewa mutane zuwa ga bi'a hukunci ga afrad kace wani mutumin coki ne wani mutumin banza ne ko wani dan bid'a ne ko wani fasiki ne to wannan dole sai wanda halinka halin shi ya bayyana ga kuma a hakika ba wai akan zato ba malaika cewa duk wanda kuma halin shi ya bayyana a gare ka ta hanyar hakika ta hanyar tabbatarwa kuma ya zamanto mushriki ne ko ya zamanto dan bid'a ne bid'a mai kafirtarwa to wannan kuma kai bara'a da shi kamar yadda annabi Ibrahim yayi bara'a ga mahaifin shi Azara Allah ya ce wa iz qala ibrahim li abihi Azara an kira shi abihi amma akwai manganu wajen malamai cewa mahaifin shi ne na kiyawa ko mahaifin shi bane akwai manganu a wajen malamai tafsiri amma kaga a matsayin shi lokacin da ya bayyana a gare shi mun ga annabi Ibrahim ya ta kiran shi ya abati kaza kaza ya abati kaza ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu an yamsaka ya abati kaza karshe ma har yace har yake ce ma annabi Ibrahim yake cewa ya bar shi wajurni maliya yake ji ma nabi kai ka dan kaurace mini ka bar ni na gaji don abin naka a lokacin ne sai kace salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hasiya ban hako ba zan je nema maka gafara to yana kokarin haka ne in kawai a karshe sai ya bayyana ga cewa ashe wannan ba mu'mini bane to lokacin da ya bayyana cewa wannan baban nashi ho makiyi ne na Allah sai Allah ya ce wa tabarra amin kawai sai ya kubuta daga shi to kaga wannan bayan ya bayyana amma tun da bai gane ba yana ta mushi ne sai har ma na mushi sai ya fari amma kuma da ya bayyana hakika sai ya haye kubuta daga shi mun ce akwai manganu wajen malamai cewa baban shi ne ko baban shi bane malaka ta wafi talkhis al-ikwa wa fi takhlis al-ikwan a cikin litafin takhlis al-ikwan bada hikayati kalam ibn ata'illah bayan mai wannan litafin ya hakaito magana wannan ta ibn ata'illah as-sakandari yake cewa wa fihi a cikin wannan magana ta shi wannan malaman kifayatu liman khassahu Allah bil afiya akwai isarwa ga wanda Allah yake bance shi ka samu lafiya mana wanda Allah ya kimanta shi daga kubuta wanda Allah ya kubutar da shi ga yin adawa ga musulmai kagan aka ce kakkai adawa ga wanda suke ma'abuta la ilaha to kamar Allah ma ya ce mace ka ne ya isar maka ya kubutar da kai kakkaje ka shiga cikin cin mutuncin mutane ko yi da mutane ko kawai hukunci akan mutane ba tare da ka tabbatar ba sai ki cewa li anna man wajada marfa an taklifa adawata muslimi sai malaka ta dan haka duk wanda ya samu cewa akwai wani wanda ya dauke mishi yawanin kai yayi adawa ga musulmi to wannan ayyari ya samu riba mai kyau malaka yake cewa man qallada aliman laqiya Allah saliman qawlan wahidan duk wanda yayi taqalidin wani malami to zai haɗu da Allah salim alim magana daya wannan malamin da yake cewa liman khassahu Allah akwai samun kubuta akwai kubuta a cikin wannan magana ta malamin wannan magana ta ibn abdullah akwai kubuta ga duk wanda aka ce mushi to yayi kai yayi mu kai yayi adawa ga wanda suke abuta ma abuta la ilaha illallah kamar yanzu an kubutar da shi ne ba sai kawai ya ringa hukunta mutane ba wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne wani kaza ne wannan kuma ka kalla hadisin Abizar zai nuna maka ka hadisin Abizar manzo Allah yake cewa duk wanda ya kafirta dan uwan shi yaji dan uwan shi da kafirci yace wani kafiri ne sai kuma ta bayyana cewa ba kafir bane ba zalaka ta to wannan kalma za ta dawo kai shi ka gani hadarin ka yi wa mutum hukunci ba tare da abin ya bayyana a gare ka ba malai yake cewa man qallada alima man qallada alima duk wanda ya yayi taqalidin mana yayi ya bi wani malami wani mujtahidi akan wata masala sai ta to zai hadu da Allah salim alim a magana guda daya wannan wasu na dangana shi cewa suna cewa hadisi ne maga Allah amma dai ba hadisi bane bai inganta ba imamu albani yake cewa la asala lahu bashi da ma asali ma'ana bashin aka ce hadisi wasu asali ma'ana ko isnadi ko na ƙarya ne bashi ko isnadi mai rauni to babu akan wannan magana ma'ana dai magana ce wadda ta shahara daga bakin malamai na fiqh suke amfani da wannan magana ibn abidin a cikin littafin shiraddul muhtal ya kawo yake cewa man qallada aw afwan yake cewa man ja'ala aba hanifa bainahu wa bainallah yake cewa rajautu allahu yakhaf yake cewa duk wanda ya sanya abu hanifa tsakanin shi da Allah to ina kauna cewa kai yayi tsoro yake cewa saboda abu hanifa malami ne mujtahid kuma sahihul ijtihad malami ne mujtahidi wanda kuma in ijtihadin shi ingantacce ne ma'ana abin da yake so ya ce ba wai ka sa Abu Hanifa tsakanin ka da a wanda ya bi Abu Hanifa akan abin da ya tahi na fahimta shi na addini to wannan babu wani tsoro saboda Abu Hanifa ijtihadi ne yayi ya fahimci nasi akan haka kuma ya gina mazhabin shi kuma shi ma akan haka ya bauta ma Allah to kai ma in kai haka nan kin ai babu wani tsoro a tare da kai to wannan magana ce ta shahara daga wajen malamai na fiqh amma dai ba hadisi bane wannan magana kuma ita kanta ba wai magana bace mutlaka ba wai ko a ce duk man qalla da aliman na billah duk wanda yayi da qalidi ga wani malami to zai je hadu da Allah salim alim magana ce mai maraqis suud yake cewa fa qawlu man qalla da aliman laqi Allah saliman fa ghayru mutlaq yake cewa magana cewa wanda yayi taqalidi ga wani malami zai hadu Allah salim alim to magana ce wanda ba wai an yi talakin ta ba wai magana bace kawai sake duk malamin da kaje kabi kawai zaka hadu da Allah a'a malamai suka ce da hauko malamin ma in ya zama to mujtahidi da gaske sharuɗin ijtihadi su cika a gare shi sannan kuma ya zama to malami ne da yake kan shiri na magabata ba wai kaje ka bori malami da shi ba yake kan shirye shi dan ba kaga nan ba a ce ba ka kaje ka da Allah salim alim malami ne wanda ya cika kunnan ijtihadi sun cika gare shi sannan malamai suka ce kuma ya zamanto magana tashi da kabi shi akan ta magana ce rajiha ba magana wace mawjuha ba magana ce in magana ce da ya gina ta akan rashin babu wani dalili to wannan anan baka ce ba in kabi salim alim a magana ce ai wanda shi ma magana da yau mata da inganci to dole he magana ta zamanto magana ce rajiha sannan ko malamai suka ce ko kuma ya zamanto magana ce mai rauni kabi shi akan ta amma a bisa kan darurar aiki da hadisi da ifi ma'ana dogarin nashi dai akan da'ifi a hadisi na da'ifi to amma akai kuma wani lokaci da yake lazantawa a yaki da hadisi da ifi bayan an cika sharadi kima suka ce bayan an cika sharadin aiki da hadisi da ifi to a lokacin nan ake magana ba wai kawai a kowane hali in ka bi wani mujtahidi ba za a ce za ka je ka haɗu da Allah salim alim wanda suka akwai ijtihadin da malamai suke kuma an maido musu ijtihadinsu ijtihadi ne wanda ba a itibarin shi ba saboda an gina shi ne akan dalili wanda yake bai inganta ba a in ka bi malami akan dalili da ya inganta akan kuma shirye na magabata ko malamin da ya cika shurba na ijtihadi to wannan malami ya ce da fiyar Allah salim za ka je ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala salim alim amma ana taqalidi ana magana akan taqalidi na wanda ba wai taqalidi na ami ba saboda shi ami wani lokaci ba ma mujtahid yake taqalidi ba shi malamin unguwarsu ba taqalidi shi limamin da yake ba sallama taqalidi shi to kaga shi wannan ba ijtihadi shi ake ba wai taqalidi shi ake ba taqalidi ma ake magana na wanda ya san me ake cewa taqalidi wato taqalidi na muttabi inda malamai sun kasa wanda suke wannan da yake cewa alaka da fiqh akwai mujtahidi akwai muttabi'i akwai muqallid to kaga shi muttabi'i wanda shine yake bin mazhaba amma akan ya san dalilan da yake bisa akan shi to kaga wannan shi ma mujtahidi tunda ba magana shi bace ba shi ma yake cewa ta isti taqlidi ne yake nuna mazhab amma kuma akan sani to ana magana irin wayannan malai yake cewa fa in qulta malai yace kai idan ka ce fa ma misalu bughdil fasiqin li fisqihim wa hubbihim li islam a can ba yayi magana cewa kaso fasiki kaki fasiki ya kuma saboda fasikanci shi amma kuma kaso shi saboda musulunci sai malai yace to idan ka ce ina misali akan haka malai yake cewa qultu ashehu yace sai in ce maka masal al-ghazali al-imam al-ghazali hujjatul islam abu hamid yake cewa ya masalta ya bada misali a cikin littafin shi ihya ulumuddin ya masalta ya bada misali akan haka bi mallahu zawjatun hasana fajiratu mutum ne yake da mace mace ce mai kyau amma kuma sai dai fajira ce fitinanniya ce bata san zaman lahiya malai yake cewa kaga fa innahu yuhibbuha min wajhi zai so ta daga wata huska ko wayabghudha min wajhi kuma zai ki ta daga wata huska zai so ta saboda kyanta amma kuma zai ki ta saboda fasikancinta kaga amma duk da haka ba zai sa ya sake ta ban yana san ta zai rike ta ne saboda wannan abu shi yasa ma manzo Allah a hadisi ma sallallahu alaihi wasallam yake fadi yake cewa la yafuq mu'minul mu'mina kal mu'mini yarbu da mu'mina kawai ba tare da wanda biyu ba mazala ka cewa in radiya mina khuluqan in kar afun in kar ya mina khuluqan radiya mina khuluqan akan idan yake wata dabi'a idan ya so wata dabi'a tare da ita ko yake wata dabi'a tare da ita to zai so wata dabi'a tare da ita idan ta zama mutum ne kirki ce ga hali ne kyau amma dai kawai matsalar ta mata kyau ta ma abukan shi to sai haƙuri ko kuma yace a shi tana da kirki tana da zamantakewa mai kyau amma lokaci tana saba mishi amma kuma tana gyara ma uwayen shi ko wanda suke tare da shi to sai ya haƙuri saboda wannan abubuwa to shine shi malam misalin da ya bada yake cewa kaga wanda yake da mace mai kyau amma kuma ta zamanto fasika ce ko fajira ce zai so ta saboda kanta kuma ya kike saboda fasikancinta malaki ta waqala abul hasan ash-shadali abul hasan ash-shadali yake cewa a yake cewa akrimil mu'minina walau kanu usatan mubilina wa aqim alaihimul hudud malai yake cewa ka jiro mu'minai koda sun zaman tofa kai ne akon koda sun zaman to masu sako ne masu zanibi koda mu'min ya zaman to yana da sako yana da zanibi to ka jiro mashi ma'ana kaga wannan zan maka cewa wai kawai dan mutum ya aikata wani sako bayya hunda shi daga cikin bayya zubda mashi mutum ya ce shi ko yanzu kawai ya baka dama a lokacin nan ka kawa mashi adawa saboda yana sako yo shi ba masu ne bane kowa zai iya yin sako malai yace a sannan kuma waqim alaihimul hudud kuma ka tsaida mashi haddi in yayi ne kaga ba ce ba wajen yana mumini in ya aikata wani laifi ka kyale shi a ka tsaida mashi a tsaida haddi akan mumini in ya taka doka amma kuma a jiro mashi koda shi yana da sako kuma wannan zai nuna maka yanda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tsaida haddi ga sahabbai ga kuma jiro madda ake basu lokacin da ana ima Ma'iz ibn Malik ana mashi haddi lokacin da yazo ta manzon Allah yayi gina yayi zina kuma manzon Allah yake tambaye shi kana da hankali yana ake tambaye abu manzon Allah ke tambaye shi yana da hankali ko ya sha giya ne ko yayi kaza ko yayi kaza amma da aka tabbatar da cewa yayi wannan zina manzon Allah ya bada umarni a tsira mashi haddi ana tsira mashi haddi ya tsire saboda ya ji zahin ruwa tsana sai sabbin suka je suka kamo shi suka ci gaba manzon Allah da ya ji labari sai ya ce to ai da ma kun kyale shi ma'ana kaga ba wai kawai azabtar da shi bane ake so ayi a kubutar da shi ne ake so ayi kai inda ma a lokacin da yayi zina ruwa ma kan shi a ce je istighfari da Allah ya yi mashi amma karfin imani ne na sahabbai ya boye ma Allah a boye ya sa wa ma Allah a boye amma kuma yake so ne dole sai ya bayyana dan dai Allah ko tar da shi to a haka malam ji malam ke to shine ka ji a jiro mu'minai koda suna sako sannan kuma a jiro a tsaida haddi koda a tsaida haddi idan mutun ya taka wata doka malam ya ce sannan kuma wahajuhum sannan kuma ka kaurace musu rahmatan lahum dan saboda jin kai a gare su amma la tu'azziz alaihim malai yace kada ka karfafa haka kada ka karfafa guje musu ma'ana zaka guje ma mutum saboda saban shi saboda jin kai shi ma muka ce min babil maslaha saboda babi na maslaha kuma a lokacin da a lokacin da busa aikin sako, lokacin da suke cikin aikin sakon su suke cakuwa da fasikancin su, wallan haramun ne ma ka je ka hadu da su, saboda Allah ya hana. Allah ma kuma yake cewa la tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum la, kada ku karkata zuwa ga azzalimai, to wuta za ta shafe ku saboda dalilin su. Shi yasa wai bi halba baya daga cikin wani jin yauni ko da abukanka ne ta zan su suna saba ma Allah, ka zo kana musu wata kara ko kana zauna a cikin su, kai baka tashi ka tahiyar ka ba, ko ka isko ko ka isko sa kana musu sallama, kana musu wani ne ai sallama shi wanda yake cikin wanda yake cikin abin kirki ake mishi tunda addu'a ce. Shi yasa zaka ga aka ce ko da mutane ka huce in dai suna saba ma Allah, suna wani abin da ya shafi ko wata kwas ko wani tata ko lido ko dai abin da ya shafi wani saban Allah, to ko sallama ba ce ka musu ba, ko sannu kakka musu, ai sannu ma kamar ka girma ma sani, kawai ka huce. Shine Allah ke sifanta bayan shi gobe, wa iza maghubil lagai maghukirama, su in sun zo huciya da wajen da ake wasa, to kawai suna hucewa ne da karamci, ba sa wani askantar da kansu, kana gaida mutane, mutane sun saba Allah kuma yake duka za ka gaida su nan ba ba da dawa ba. Malai yake cewa kamar yake cewa wa qala ahmad zaruq, malai yake cewa wannan malami ahmad zaruq yake cewa wal maqsud fi qawli abul hasan ash-shadali, abin da yake nihi shi wannan malami abul hasan ash-shadali, abin da yake nihi da wannan magana tashi, malai yake cewa anna kullu man zahara bin nisbati li janibillahi ta'ala kamilan kana aw naqisan sadiqan aw kadiban ta'ayyana ta'zimuhu wa ihtiramuhu, malai yace duk mutumin da ya bayyana bin nisbati li janibillahi ta'ala, danganan shi zuwa ga janibin Allah, danganan shi ga alaƙar shi da Allah, cewa shi
ne zama gidan da jinin shi haramun ne yace mutunci shi haramun ne zuciyar shi ma ya taba yake cewa saboda mu'mini yake cewa al-muslim aqul muslim musulmi dan mu musulmi a wani yake cewa kunu ibadallahi ikhwana ba zaman to ɗan ku bayan Allah ya kunci na ka gani din da muka cewa din da mutai yake yana sabo to din yana da al-umma ta addini yana da al-umma ta addini malan da yazo haushen wannan muqaddima sai yake cewa Allahumma waffiqna liittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahihi 'indaka ya Allah kama na muwafaqa da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan matsayin annabi a wajen ka malan ya tawassuli ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk karshen kowane babi a duk karshen kowane babi yana yin haka so gida hakan abu ne wanda ana iya cewa akwai tsakani wajen magabata da Allah koda zai iya mun cewa tsakani ne wanda bashi da kalfi amma dai akwai maganganu duk hadisan da suka hadisin da aka gina wannan magana akan shi hadisin da yake da rauni hadisin Imam Hakim ya kawo shi cikin mustadrak hadisi ne wanda a ciki akwai ruwa daga cikin ruwa sai akwai rawi wanda yake da rauni kawai daga shi ba aiki da maganar shi to kuma ko ana magana akan jahi da wasu ne akan jahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ni da malamai suke suna magana akan cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye to wannan ba laifi bane amma a tawassuli akan jahin manzo Allah in muka dauka koda akan shi Sheikh Usman kaga dai a matsayin shi da malami wanda kuma yake wannan yadda akwai nazaha sufiya tare da shi to amma dai wannan idan mutum ne yake tsaji ba tare da kuma tsala ba babu wani mushkila a cikin wannan saboda manzo Allah sanin wa kowa yayi ittifaki cewa manzo Allah tabbas yana da matsayi yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabi Musa alaihi salam yana da matsayi a wajen Allah to balle ko manzo Allah ya lazina amanu la takunu kallabina azaw Musa fadawahu Allah mimma qalu sai Allah ya ce wa kana 'indallahi wajiha sannan annabi Isa ma Allah ya fadi yana da matsayi a wajen Allah to kuma wa'annan ma suke da matsayi da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma yana da matsayi a wajen Allah dan haka Allah da hakika ni abin da nake gani babu wata matsala da a ce ayi ta wusuli da jahili Allah tunda manzo Allah ya da matsayi duk da suna ce ana yin ta wusuli ne ga abin da ya zama ibada ko abin da ya zama aiki mai kyau ko sunayen Allah ko kalmomin Allah da sauransu amma matsayin manzon Allah ma ya kai ayi ta wusuli kamar yadda malamin ya nuna illa iyaka kawai shi abin da ba a so kamar ana toshe wannan kofar ne saboda ka abin mai kasa in aka ce matsayin manzon Allah to wani zai iya zawa shi ma ya ce to ai shi ma shehu shi ya kai ai ta wasu da shi to a shi ko manzon Allah ko da an samu dalili ko da a ce dalilin bai fashi da inganci to kaga shi wanda ya zo bayan manzon Allah sai ko ba samu dalili ba da zai bayyana cewa haka ne kuma za ka samu yayin cewa da Umar ne da Imam Albani yana cewa a lokaci yana fadi a cikin littafin shi yake magana kan tawassuli yana cewa ne cewa wannan ai tawassuli ne ake ka addu'a amin manzon Allah shi Abbas ba ana tawassuli ne ba shi zati shi to wannan dai Allah hakika a tumo da ruwa wajen malamai sai da gaske a kan tawassuli da jahi Allah za mu fara bayani zuwa gaba inda mara kowata gaba in yazo zai yana da ake cewa yana ishara yana nufi babu a kan haka a kusa wani lokaci ko? Da Allah muna yi tsaya ke hanzo ta na so mu gan shi gaba da yana ba mu nan ko da yake magana a kan amma dai muna iya bari insha Allah ta na a darasi na gaba sai mu shiga babu har yanzu dai muna so mu yi karatu mai dan yawa a cikin amma da Allah ya gama kan shiga inda babu wasu maganganu masu wannan zamu samu ayi gudu insha Allah ne mu daka ta abin da muke yi da Allah ta'ala da Allah ya kusa Allah ta'ala da ta subhanallahi wa bihamdihi inshallah wa la ilaha illa Allah wa subhanallahi inshallah wa la ilaha illa Allah.